abinda bazan iya ba Allah ka iya mu azikina Allah ka tsare mu mata ta gari Allah damka mu mata gari Allah dika mu janna cikin ta Allah ka saka mu ga ya da siya Allah ka cire mu sagan mu suka sagane kallar mu suka sagane kallar mu burun mu samu suku hanan mu muna gaba su ku suna maganar mu suna fatar mu ta tabike mu sai gashi bilahu yana ta sare mu soyayyar manzo take haska mu ganin kukan mu Allah ka hana su ya Allah ka hana su.